A taron manema labarai da aka gudanar gabanin wasan Ghana da Uruguay, mai horas da 'yan wasan Ghana Otto Addo da kansa ya tabbatar da cewa 'yan wasansa ba su da gogewa gasar cin kofin duniya.
Hopefully took a lesson from the last game. We have a lot of players which are unexperienced.
Da fatan mun dauki darasinmu daga wasanmu na ƙarshe. Muna da 'yan wasa da yawa da ba su da gogewa. Wasu wasansu na farko shine cikin wasanni biyu da suka wuce. Dan haka ba abu ne mai sauki ba, amma muna ƙara gogewa yayin da muke zuwa gaba. Bayan Ghana ta doke Korea ta Kudu a wasa ta biyu da ci 3-2, sai al'ummar Ghana suka fara samun ƙwarin gwiwar samun nasara akan Uruguay a wasa na gaba, amma sai ya kasance aka san haka ne ya faru sabili da rashin gogewa da jajircewa, kamar yadda shugaban sashen wasanni na Gaskiya TV Abdul Wahab Jawando yake.
Mun ka duba Ghana da Portugal cikin mintuna kaɗan aka zira ƙwallaye guda biyu. Ghana da Korea kuma hakan ya faru, hakan kuma wasa da aka yi tsakanin Ghana da kuma Uruguay. Da haka zamu iya cewa rashin maida hankali kan ainihin wasan da ake yi ko kuwa dabarun mai horar da 'yan wasan ma da saura da ya kamata a dan duba a isakiya. Amma da dama ƙwallaye da ake zira ma ƙasar Ghana cikin wasanni guda biyu kafin ma wannan wasa, ya cewa kuskure ɗaya ake samu daidai da ababa da ke faruwa a wasannin da ake. Kocin bai maida hankali kan wa'annan kurakurai da aka samu a cikin wasanni guda biyun da aka yi kafin wannan wasan ba.
Mai sharhi akan harkan ƙwallon ƙafa Yusuf Alhassan Usman ya amince da cewa rashin gogewar kocin Ghana ta taimaka wajen ficewar ƙasar daga gasar.
Kaga akwai ra'ayi cewa bai kamata kai sakiya musamman idan kai ka samu kai nasara cikin wasa da ya wuce ba, amma sai aka wayi gari Otuado yayi sakiya ya sake wasu 'yan wasan, kuma 'yan wasa da ya sake ɗaya daga cikin waɗanda ya bari ya komo mu duka mun ga kaman yayi wasa na farko, amma kokarin shi bai kai matsayin da ya burge kowa ba. Sai aka samu wanda yayi wasa na biyun yayi kokari sosai har mutane suka yabe shi. Saboda shi sake yanda aka yi wasa na uku ne inda naga an samu matsalan kenan. Wasanni uku muka yi daga World Cup, dubaru uku yayi amfani da su. Kowane dan horon 'yan wasa na da dubarun shi da ya yadda da shi. Sai dai daga baya in wannan bai maka bai taimaka maka ba, sai kai sakiya bayan an soma wasa. Ko da yake ko kafin aje wasanni mun san da sauran shi, domin yaron dan horo ne, yanzu ya soma ba da jimawa ba, bai ma yi wani ƙwararren aiki ba cikin a cikin kariyar shi kenan na coaching, saboda shi da watakila zuwa gaba zai zo ya ƙware.
Abdulrahman Adam dan jarida ne kuma mai sharhi ne na wasanni a nasa bangaren yace
yanda kocin ya zabi 'yan wasa da ya kai a ce wani kaman Baba Rahman ya zamna shi Gideon Mensa ya buga, amma ba mu ga haka ba. Wani canzi yan kuma da yayi yana ciki da ya bare ba mu yi kokari ba.
A wani labari mai alaka da wannan, rahotanni na cewa dan wasan Ghana Andre Dede Ayew ya garzaya zuwa asibiti bayan da Ghana ta buga da Uruguay domin duba yarsa da ta fadi a lokacin wasan. Yarinyar 'yan shekaru 7 ta fadi ne sakamakon rashin cin fanariti da mahaifinta yi a wasan da kasar Uruguay ta doke Ghana da ciki 2-1. Rahoton na cewa a halin yanzu yarinyar ta murmure kuma an dawo da ita gida. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.